tun a washe garin kaftawar da tayi sanadin mutuwar sojojinta da wasu gomman sojan hayar wagana a ƙauyen Tinzawatan iyaka da Algeria kasar Mali ke zargin Ukraine da hannu a wannan al'amari sakamakon sanarwar jinjinar da jakadan Ukraine a Senegal ya ruwaito a shafin sa na Facebook duk da yake ƴan awaran kungiyar Facebook sun dauki alhakin waɗannan kashe-kashe hukumomin Mali na cewa ƴan ta'adda ne suka aikata abin da goyen bayan Ukraine mafari kenan ma'aikatar harkokin wajen Niger da ta Burkina Faso da ta Mali suka shigar da kara a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya saboda zargin gwamnatin Volodymyr Zelensky da daurewa ta'addanci gindi wani dan fafutuka ga mace Muhammadu ya yaba da matakin na kasashen uku
wannan abu shine a daidai a idan saboda Ukraine ta yi to kara daga bakin ambasadar inta wanda yake kasar Senegal ta nuna ma duniya cewa sun ji daɗi da an kai wannan atak na Tinzawatan sun nuna cewa sun kawo gudunmuwa ma ɗan ta'adda tunda ba mu iya mu kai mata hari kenan hanyoyi da an gare mu su ne na hanyar shari'a muna jira wani ka ɗauki mataki ta saboda ba ta yiwuwa ƙasa ta hito ƙarara ta gudu kamar ita tana ba goyon baya ɗan ta'adda masu kai hari cikin wata ƙasa suveren.
Daga ranar 25 zuwa 27 ga watan Yulin 2024 ne aka gwamza fada a tsakanin ayarin haɗin gwiwar sojojin Mali da dakarun kamfanin Wagner da ɗaya gefe 'yan tawayen CSP masu fafutukar neman 'yancin yankin Azawad. Yayin da 'yan awaren ke ikirarin samun galaba, hukumomi sun ce sun gano hannun Ukraine a wannan al'amari. Abin da ya sa atake Mali ta yanke hulɗar diflomasiya da Ukraine. Matakin da ya samu goyon bayan Niger wacce ita ma ta sanar da yanke dukkan wata alaka da Ukraine din to sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa
wannan abu shiga sharaba sanda ne koi yau Niger ta hada kai da Mali a kai kasar Ukraine kara gaban Majalisar Dinkin Duniya in akwai kasa wadda yau take kawo ƴan ta'adda ana tada hankali a kasar Niger da Mali da Burkina ita ce kasar Rasha kowa ya gani inda sojawan haya irin yadda suke cin zarafin ƴan adam suke kashe farar fulla
a takardar da suka aikewa Majalisar Dinkin Duniya Niger da Mali da Burkina Faso sun buƙaci kwamitin sulhu ya gaggauta ɗaukar mataki don taka burki ga Ukraine domin a cewar su ayyukan da ta sa gaba na barazanar haddasa tashin hankali a yankin Sahel da nahiyar Afirka baki daya. Shin anya kuwa hakarar waɗannan kasashe za ta cimma ruwa? Mustapha Abdullahi masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa.
Ba yaro kashi a hana shi kuka. Doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba su dama waɗannan kasashe uku su kai ƙara a can Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma abin da nake so ka sani ka san haraka Majalisar Ɗinkin Duniya siyasa ce mai ƙarfi inda wanda ya ƙarfi yake toshe wanda baya da ƙarfi akwai abin da yake cema veto power.
Kawo yanzu ba wani martani daga gwamnatin Ukraine a wannan al'amari da wasu ke ganin sa tamkar alamomin yaduwar yakin Rasha da Ukraine a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.